sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci da fatar an wayi gari lafiya. Murtala Faruk sun yi ne tare da Zahra Aminu Fage, saura abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a 7 ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga kanun labarai.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce zai shirya wani taron kasa da kasa don tarawa kasar Lebanon kuɗin tallafi. Sannan wani karamin jirgin ruwa dauke da bakin haure kusan 40 ya nutse a yankin tekun Mauritania. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa ta yiwu a samu rigakafin cutar COVID-19 nan da lokacin babban zabe da ke tafe.
Bayan shiga kullum labaran duniya za ku ji cewa masu zanga-zanga a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya sun toshe babbar hanyar da ta hada jihar da wasu jihohin yankin domin nuna damuwarsu akan ci gaba da samun kalubalen tsaro a jihar.
Barayi ne yau su zo mu gobe su zo mu rabar da mu yi bacci a gidajen mun fi karfin wata guda. Kauyuka sun fi 30 da an ta da mu.
Yan kasuwa a Najeriya na ci gaba da matsin lamba akan a ƙara farashin man fetur daga naira 143 da ake sayar da shi a halin yanzu zuwa naira 150 kowace lita.
An ƙara naira 6 da ana sayan mai din 132 ga ainihin depot yanzu kuma aka ƙara abin aka maida shi 138.62.
Bayan haka kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin da dangare zamu kuma kawo muku nasihar Juma'a amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce zai shirya wani taron kasa da kasa don tarawa kasar Lebanon kuɗin tallafi amma yayi kashedin cewa ba za a bawa shugabannin Lebanon kuɗaɗen ba tare da wani sharadi ba. Macron shine shugaban kasar waje na farko da ya ziyarci Lebanon bayan mummunar fashewar da ta faru a tashar jirgin ruwa ta birnin Beirut lamarin da ya haddasa rushewar gine-gine da konewar motoci da kura. Ajiya Alhamis Macron ya ce duk wasu kuɗi da za a tara don taimakawa Beirut dole ne su zo da sharadin abin da ya kira sabon tsari na siyasa wanda zai maye gurbin tsarin da al'ummar kasar ba su amince da shi ba. Idan ba aiwatar da sauye-sauye ba Lebanon za ta ci gaba da nutsewa abin da ya faɗa kenan lokacin taron manema labarai. Abin da kuma ake bukata a nan shine sauyin siyasa. Bai kamata a ce fashewar da ta faru ce ta kawo sauyi ba. Macron ya kuma ce kungiyoyin agaji da mabukata ya kamata a ba kudin agajin na Beirut kai tsaye. Wani karamin jirgin ruwa dauke da bakin haure kusan 40 ya nutse a yankin tekun Mauritania. Mutum daya daga cikin su ya tsira a cewar hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya a jiya Alhamis. Hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kira UNHCR a takaice ta ce wanda ya tsira daga kasar Guinea ya fito kuma sauran waɗanda ke cikin jirgin daga kasashen Afirka da ke yankin kudu da Sahara suka fito. Ga dukkan alamu karamin jirgin ruwan na kan hanyar sa ne zuwa tsibirin Canary. Wannan mummunan sakamakon azzaluman masu fatauci da safaran mutane da ke shirya tafiye-tafiye ta teku ne, inji Charlie Yaxley, wani mai magana da yawun hukumar ta UNHCR a shafin Twitter. Ministan harkokin cikin gidan Spain ya ce kimanin bakin haure 2,800 ne suka isa tsibirin na Canary tsakanin watan Janairu da Yuli a bana. Adadin ya linka har sau 5 a daidai wannan lokaci a bara. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa ta yiwu a samu rigakafin cutar COVID-19 nan da lokacin babban zaben da ke tafi kasa da kwanaki 90 kenan. Ina da kwarin gwiwar watakila a samu rigakafin a wannan lokaci, abinda Trump ya faɗa manema labarai kenan a fadar White House a jiya Alhamis. Daga baya a lokacin da yake jawabi a wata masana'antar sarrafa na'ura wurori daban-daban a jihar Ohio. Trump ya nanata cewa za a samu rigakafin nan ba da jimawa ba, yace yana fatan kafin karshen shekarar nan. Masana fannin kimiyya ciki har da ƙwararru a fannin cututtuka masu yaduwa irin su Dr. Anthony Fauci, wanda kuma yake cikin kwamitin sa ido kan annobar coronavirus na White House, na hasashen babu daya daga cikin tsarin magungunan rigakafin da ake gwajin su kan bil adama a yanzu za a kammala aikin su har sai karshen shekara ko farkon shekarar 2021.
Anjima kadan Zara za ta sake dawowa da karshen labaran duniya. To amma kafin nan, karuruwan matasa ne suka gudanar da zanga-zanga a jihar Katsina, lamarin da ya kai ga toshe babbar hanyar da ta sada jihar da wasu jihohin arewa maso yamma. Matasan na zanga-zangar ne domin nuna damuwarsu da ci gaban ayyukan kai hare-hare da ƴan bindiga ke yi, duk kuwa da da'awar hukumomin tsaron kasar na samun nasara a yaki da kalubalen tsaro a jihar. Wakilin Musa na Sha'abu Malofashi na dauke da karin bayani.
Matasa masu dimbin yawa ne suka yi cincirin do bisa hanya a daidai ƙauyen Marke da ke kan babban titin da ya ratsa dutsen Maya zuwa cikin birnin Katsina.
Tsakani da Allah abin da ke faruwa garin nan, barayi da yau su zo mamu gobe su zo mamu rabon da mu yi bacci a gidajen mun fi ƙarfin wata guda. Ƙauyuka sun fi 30 da an ta da mu. Ba mu ta ga da an gama abin da su abin da wucin ga mu kai a kawo mu da mu da mu raba mu da wannan matsala.
Wannan zanga-zanga da matasan suka yi ta sanya alado da matafiyan da suka fito daga Katsina za su ta Kaduna suka yi ta juya wa suna komawa don canza hanya, wasu kuma suka yi fakin gefen hanya. Ganin hakan ya sanya daukacin ma'aikatan jami'ar gwamnatin tarayya da ke dutsen Ma'a su ma suka rufe ofisoshinsu suka taso, kamar yadda maga takaddar jami'ar Aliyu Alhakan ke yi mana bayani.
Da safe ne bayan mun iso wurin aiki muka samu labarin cewa akwai yiwuwar cewa ƴan bandit za su kawo hari a wannan ƙauye da yake hostel din makaranta. Ita nan Vice Chancellor sai ya ba da umarni ya ce dukkan mu mu bar wannan campus mu kama hanya mu koma wancan take off campus wanda ke cikin garin Dutsen. To kan hanya sai muka zo sai muka isa a ƙauyukan da ke bakin hanya sun yi cancirindo haka tana ta jimamin abubuwan da suka faru da kuma ƴan ƙauyuka da suka shishigo da kucciyoyinsu na dabbobi da musamman da su tsira da su. Da muka ga haka muka yi motoci sun yi fakin gefen hanya mu ma sai muka yi fakin. To sai muka rika jin su waɗannan mutanen ƙauyen suna ɗan yada magana haka domin saboda sun ga alamun mun yi kama da inoshuwa gabani. To haka muka yi really inda muka tsaya ɗin mun rangi matasa sun balbala wuta akan tayoyi sun blocking hanya sun hana kowa wuce.
Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar ƴan sanda su Superintendent Gambo Isa.
Gaskiya ne da safar nan mun waye gari cewa mutanen ƙauyen Marke a matasa daga Kureshi da Dogon Ruwa sun fito suka tare hanya wannan express ta Dutsen Ma wacce za ta shigo da kai birnin Katsina, kuma suna zanga-zanga ne akan halin tsaro da suke fama da shi. Abin da ya faru shine barayi sun shiga ƙaramar hukuma ta Dutsen Ma, kuma ƴan sanda sun je wurin sun fafata da barayin nan a Kureshi ba a jiyo kowa ciwo ba kuma abin da aka sata. Kuma ko a jiya din nan barayi sun shiga wannan wuri ɗan sandan mu sun je har aka kashe ɗaya daga cikin barayin nan. A jiya DPO na Safana ya kama wani gawurtaccen barawa wanda kowa ya san yadda ya gawurta harkar fushi da makami da ta'addanci da tosata da garkuwa da mutane. Ai dama abin da muke cikira kenan, magana a ba mu rahoto da wurwuri.
Sunshine Malofashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malofashi. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Zara Aminu Fage ta dawo da ci gaban labaran duniya.
A jiya Alhamis, gwamnatin Pakistan ta ce wasu da ake kyautata zaton mayaka ne da ke ayyukansu a wajen Afghanistan sun kai hari kan wasu wuraren bincike da ke bakin iyakar kasar, inda suka kashe wani jami'in soja tare da jikkata wasu biyu. Wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen kasar ta zargi jami'an tsaron bakin iyaka na Afghanistan da taimakawa maharan. Nan take dai Afghanistan bata mayar da martani ba. Tehrik-e-Taliban Pakistan watu TTP wata haramtacciyar kungiya mai tsananin adawa da gwamnatin Pakistan da ke kai hare-hare kan dakarun na Pakistan da farar hula ta dauki alhakin kai harin na shekarun jiya Laraba. Shirin sojojin Sudan na kalubalantar yan jarida a gaban kotu akan cin zarafi ta yanar gizo da kuma cin mutuncin sojojin kasar na bayyana dabarun tsoratarwa da aka yi amfani da su a lokacin gwamnatin shugaba Umar al-Bashir da aka hambarar, inji yan jaridar kasar. A cikin wata sanarwa da aka fitar a watan da ya gabata, rundunar sojojin kasar ta ce an nada wani soja a matsayin commissioner da zai sa ido a kan laifuffukan cin zarafi ta yanar gizo. Commissioner wanda ke aiki a ƙarƙashin wani soja ne gabatar da ƙara zai sa ido tare da rubuta cin zarafin da ake yi wa sojojin ta yanar gizo. Kuma duk abinda aka gano ya saba doka ya zama babban laifi da za a iya ƙarar yan jaridar a cikin Sudan ko wajen ƙasar. Sojojin sun ce matakin na da muhimmanci saboda yadda ake caccakar da zargin na sojin ta Sudan. A halin da ake ciki yanzu, sojojin na cikin gwamnatin haɗin gwiwar Sudan. An dai kafa kwamitin shugabancin kasar ne wanda ya kunshi farar hula shida da membobin soja biyar domin taimakawa kasar ta koma ƙarƙashin mulkin farar hula biyo bayan hamɓarar da shugaba Bashir a baya bayan zanga-zangar da aka shayi a kasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Yan kasuwa a Najeriya na ci gaba da matsin lamba ga gwamnatin kasar da ta kara farashin man fetur zuwa naira 150 akan lita daya a maimakon naira 143.80 da ake sayar da shi a halin yanzu. Hakan ko ya biyo ne bayan karuwar farashin da kuma da hukumar kayyade farashin albarkatun man fetur wato PPPRA ta yi bisa la'akari da karuwar farashin danyen mai a kasuwannin duniya. Daga Abuja ga rahoton Madina Dauda.
Hukumar PPPRA mai alhakin tsaye da farashin kayan mai a Najeriya ce ta ƙara naira 6 akan litar man fetur. PPPRA ta mayar da kudin litar man fetur naira 138.62 a manyan tashoshin kasar. Wannan shine kudin da za a sayar da mai kafin a jigilar sa zuwa gidajen mai a wannan wata ta Agusta. Akan haka ne yan kasuwar kasar ke kokarin ganin sun mayar da kudin litar man fetur tsakanin naira 149 zuwa naira 150. Mataimakin shugaban yan kasuwar mai masu zaman kansu Ibman Abubakar mai gandun dakin gari yayi karin haske akan wannan batu.
Kamar yadda muka sani, gwamnati ta riga ta ba da umurnin cewa kowane wata za a canza kudin farashin mai an kara naira 6. Da ana sayan mai din 132 ga ainihin depot na Najeriya. Yanzu kuma aka kara abin aka maida shi 138.62. Wato ba ana nuna a sayar da mai din akan 138.62 ba. A'a, dole ne su ma yan kasuwa sai sun sa ainihin riban su. Wato shi yasa kika ga cewa wasu suna karancewa a sayar da mai din 150 wannan shine.
To sai dai tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan mai ta kasa Comrade Isa Tijjani ya ce abin yaudara ce kawai.
Wai shin PPRA din nan wa take wa aiki ne? Gwamnatin kasa, jama'ar kasa ko maketoci? Ko da kuka ce gwamnati ta fidda hannunta daga harkan mai, menene kuma naku ne yanke farashin man? An taba nuna mana jadawalin yanda farashin man yake? Ce nake kudin man ma a duniya kasa yake yi? Idan kudin mai a kasa a duniya yana yin kasa, mu muna biyan sama da haka. To inan ranar da kuma kace kudin man ya tashi sama, me suke so?
Duk da cewa ya zuwa yanzu hukumar PPPRA bata sanar da sabon farashin kudin litar mai a kasa ba, amma masu amfani da motocin sufuri irin su Fatima Musa sun koka.
Ga corona, ga tsadar kayan abinci, ga babu kudi a hannun mutane, kudin motar haya kadai ya ishe mu a kasar nan. Don Allah Baba Buhari, kakka bari ayi mana karin kudin mai.
A watan da ya gabata an sayar da gangar danyen man fetur a kasuwar duniya akan dalar Amurka 43.2 amma a yau ana sayar da gangar danyen man fetur dalar Amurka 44. Nayi kokarin samun karin bayani daga bakin mai magana da yawun hukumar PPPRA Kimchi Apollo amma bai amsa wayata ba har sakon karta kwana ma da na aika masa bai bada amsa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyo ya Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe kuke so za a iya kama mu a shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da wahaka, barkanku da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan Radio Television na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas. A yau dai mun ziyarci Father.
Sunana Alhaji Abdullahi Muhammadu Hassan Sarkin Adudu.
Shin me mataba ko zaka ba mu takaitaccen tarihin masarautar ka kama daga wanda ya fara kafa wannan masarautar?
Ainihin mu Aban Hausawa ce daga birnin Kano a Adakawa a cikin shekara 1740. Kakannin suka bar Adakawa a cikin birnin Kano sun gangara har suka wuce suka zo wani gunda ake kiran shi Doya a lafiya, a karamar hukumar lafiya. A gun suka same waɗansu kabila ana kiran su Jikunawa. Muka kafa namu dan gu su ma Jikunawa suna nasu. Mu dinnan muka karbi mulkin wurin, muka karbi mulkin wannan gun. Ko da yake mu muka same su, wanda kuma ya fara sarautar da muka zo sunan sa Sarki Yamma. Daga Sarki Yamma sai Fasamaza, daga Fasamaza sai Antaru Sarkin Yaki, daga Antaru sai Mazawaje, daga Mazawaje sai Ibrahim Fasamaza, daga shi sai Sule Antaru, daga Sule sai Abubakar Sarkin Yamma, daga Abubakar sai Muhammadu Mazawaje, daga Muhammadu Mazawaje sai Muhammadu Sarkin Yamma, daga shi sai Aliyu Muhammadu Sarkin Yamma. A lokacin Aliyu sai ciwon ƴan rani ta faso a inda suke matsugunin wato a Doya, sai suka kaura suka dan gusa kadan suka zo Adudu inda yake yanzu. Shi Aliyu bai yarda ya bi su ba, saboda Agun Hassan shi ya fara sarauta. Daga Hassan sai Isiyaka, daga Isiyaka sai Muhammadu, daga Muhammadu sai ni Abdullahi. Mu
mataba kai maganar cewa kun taho kun tarar da mutane a gurin, sannan kuka karɓi mulki daga hannun su. Shin taya kuka karɓi wannan mulki? Haka kawai suka dauki mulkin ku suka ba ku, ko kuma kun nuna musu fin karfi kwace mulki?
Ai ba maganar fin karfi, a da zumunci kawai ma. Su suna nan suna fama da al'adunsu, ba su ma san me ake kiran shi mulki ba. Suna fama da al'adunsu. Mu kuma da muka iso mun tafi da su haka, sun kuma yarda da kansu cewa mu mu yi jagora.
Sannan shine har yanzu kuke shugabancin wannan
masarautar? Muna shugabancin wannan masarautar.
Kamar wannan masarautar za a kalla za ta kai kamar shekara nawa da kafuwa?
Mu da mun zo a shekara ta 1740. Kai kai lissafi.
Waɗanne irin kabilu ne suke wannan masarautar?
Kabilun da suke Adudu, akwai Hausa Fulani, akwai Jikunawa, akwai Kanuri, akwai Angas, akwai Egon, akwai Tibi, akwai Mada da saura dai ga sunan.
To kamar menene ya bambanta wannan gari na Adudu da sauran garuruwa dake jiha ko karamar hukumar Obi?
To ka san ita Agwa tashi da Obi a Lagos, daddare Gwandara, mu kuma Hausa Fulani.
So kamar menene wannan gari na Adudu ya fi shahara akai, abubuwa da suka fi na shahara haka?
Noma da kiwo.
Kamar wasu garuruka dai da muka sani suna da irin taki nasu, kamar yadda kace kun gangaro daga Kano, Kano duk inda kace Kano, Kano Tumbin Giwa ko kuma Kano kanon dabo ko da me kazo an bika to kaman garin Aludu suna da wani take nasu
da kai takin tun da kace ko da me mutun yazo an feshi to tun da muka tashi daga can ai ba za mu canja takin da kakannin mu da iyayen mu suna da shi ba ko da me in ka zo mun fika don haka da muka zo ai wanda muka same su abun mun fisu
to menene zaka bugi irjinka kace al'ummar garin Aludu suke alfahari da shi
al'umman garin Aludu na farko suna alfahari da zaman lafiya suna kuma alfahari da tun zamanin turawa har yau mu wani gari da ce mu da yake ba balle mana gori sai ko mun makwabta da wadansu amma wani yace ya zo ko Adudu ko doya abakwa ko doyan juku ko doyan sharu yace ya ci mu da yake ƙarya ne muna alfahari da wannan
to me martaba bari mu koma kan irin matsaloli ko kuma kalubale da al'ummar wannan masarauta na Adudu suke fuskanta ko zaka mana ƙarin bayani akan irin matsaloli da kuke fuskanta a Adudu
a to ai ka san dan adam ba zai rasa matsaloli ba mu muna da dan damuwar ruwa kuma wannan ruwa gwamnati ma tana kokarin ta talakawa suna kokarin su masarauta tana nata kokarin bana kuma na san gwamnati za ta ci gaba za ta fishe mu a cikin wannan damuwa
to kaman batutuwa na tsaro babu wata matsala kaman na tsaro haka
ah maganan tsaro ai wannan duka kasa ne gaba daya kusan duka duniya saboda duk wani kasantacce maka ba maganan tsoron tsaro ai ma bata maka gaskiya ba saboda wannan duka duniya ne kuma gwamnati na ta kokarin ta je dan gurgudo
shin me kake bukatan kaga cewa gwamnati ta yi wa al'ummar wannan masarauta ta ka tabi
na farko a dauki wani makaranta a zo a kafa a Adudu tunda abinda muke kira senior primary school na lafiya division wanda yanzu shine doma local government kana local government away local government lafiya kanta ubi local government bayan senior primary school da yake lafiya wanda aka fara gina tun zamanin Sardauna na Adudu ne yana kuma a Adudu saboda muna son a tuna da mu ma abinda Sardauna ya mana wannan gwamnati ita mace mana
to kowani irin kokari gwamnati take yi domin magance irin kalubale da suka jibanci karancin ruwan sha sai cibiyoyin kiwon lafiya da ma sauran ababen more rayuwa a garin Kanje da kuma sauran gurare Alhaji Yusuf Aliyu Turaki shine commissioner ma'aikatar kananan hukumomi masarautu da kuma bunkasa cigaban al'umma
abinda gwamnati ke yi yanzu gwamnati ta dauka matakin ta dauki matakin gyaran hanyar Kanje Abuni ta hanyar aikin bunkasa kasa kuma a yanzu haka da nake magana da kai in kaji daga tarar da su bulldozers suna nan suna aiki ba dare ba rana wanda muna ganin bayan kin su mace hanyar zai zama hanya ne ingantacce wanda kowa zai sha'awanta kuma ta wannan bada ruwan sha da sauransu akwai rijiyoyin burtsatse wanda gwamnati ta riga ta yi su a wurare da yawa a wannan sashi har zuwa ita ainihin karamar hukumar makanta na Awe akwai irin wayannan ayyuka da wuta na kan layi wanda gwamnati ta riga ta yi kananan hukumomin nan guda 13 da development area da saura ma kanana ward duk wayannan an shigar da wayannan wuta ko ina a yanzu naga har wannan wuta na kan layi wanda ake ganin su da daddare duka yana nan a wannan kananan hukumomi da muke da su guda 13 da development area har da village duka wannan abin ya shafe su kuma duka wannan aikin wannan gwamnati ne na engineer Abdullahi Sule shine wannan ruwan shi a matsayin gwamna yana cikin ayyuka da yayi ce bari ya sha kwana 100 da yake a office
da ko wasu gurare da muka kai ziyara sun nemi gwamnati ta kawo musu dauki musamman ma a gurare suka jibanci kamar makarantun primary da kuma na secondary shin akwai wani mataki da gwamnatin jihar Nasarawa ta dauka domin inganta tsarin karatu
eh wannan kuma abin an fin shi ma kenan yanzu haka akwai makarantun da ma an commissioning nasu akwai shi a Mahanga akwai shi a Angon Lambu da a Kefi da sauran wurare da yawa ya riga ya je har an gabatar da su mako an fara masu karatu a cikin su kuma ta hanyar su bai wadda take fama da maganan makarantu na primary da sauransu kwangila na nan an shirya bada su sama da wurare 500 wadda za a yi ayyuka na gine-ginen azuzuwa da kuma wanda sun lalace duka wayannan abin an riga an gama ana kokarin sakewa mutane takardu ne domin a je a fara aiki ba dare ba rana
kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa to NBS Lafiya. Ni Sadiq Abbas na gabatar da wannan shiri yake cewa sai an jima.
To madalla yanzu kuma sai nasihar Juma'a.
Allah, Allah, Allah. state a Nigeria. A'udhu billahi samii'ul 'aliim minash shaitaanir rajiim. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Wassalaatu wassalaam 'alal mab'uuth rahmatan lil 'aalamiin wa 'ala aalihi wa sahbihi wa man waalaa ila yawmiddiin. Waton abubuwan da ke faruwa na farashin bin dokokin Allah wanda gashi nan duniyar nan muna ganin lamurra waɗanda suke ta faruwa da suke zama bala'i akan jama'a wanda ana rasa wannan abin wai ta yaya wannan abin ya faru kuma wannan abin wani irin lamari ne hatta ma sai a rasa gano wani irin abu ne da yake shafan mutane to kaga waɗannan abubuwan duka yana daga hushin Allah ne to wani irin abu ke janyo hushin Allah hushin Allah yana faruwa akan mutane idan Allah yana umurni ba abi idan Allah yana hani ba a hannuwa idan Allah subhanahu wataala yake cewa zaharul fasad fil bar wal bahr bima kasabat aydin nas liyuthiqahum ba'd alladhi 'amilu ta'allahu yarji'un Allah subhanahu wataala yace barna ta yadu a doron kasa hatta ma kusin teku wannan dalili yasa Allah zai gana musu azaba daga sashin abinda suka aikata kuma na akwai sauran azaban da za a dana wa mutane gobe kiyama so muka lura shugabanci yanzu da ake ba gaskiya cike tsakani da Allah shugabanci da ake tafiyar da shi a zamanin nan shugabanci ne wanda yake ana saba wa Allah Allah subhanahu wa ta'ala sai da yayi mana umurni yace inna Allah ya'muru bil 'adli wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha wal munkar ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun Allah subhanahu wa ta'ala yace lalle ne shi Allah yana umurtan ku yin adalci to kaga wannan adalcin nan in za a same shi wuri za a zauna lafiya in ko akwai rashin adalci to lalle za a yi tashin hankali na abin da yake faruwa daga ainihin cin hanci da zinace da gade da sauransu to duk suna daga cikin abin da Allah ya hushi sai ya je ko mana wani azaba wanda ake cewa wai coronavirus ai ba wai kirkiro wandan adam shine kawai ba a'a Allah ya san da kirkiran da suka yi domin ya azabta mutane da shi dan haka anan ne abin da nake faɗi mai biyayya inda ko kuɗi ba za mu saka ba dan haka muna fatan kowa ya fahimci wannan abin da ake nufi kuma kowa Allah ya bashi iko yi wa Allah biyayya abin da Allah ya umarni ya ji aiwatarwa abin da Allah ya hade shi kuma ya yi anuwa dan haka muna kira zuwa ga jama'a mai biyayya ga Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
yanzu kuma ga Zara Aminu fage ta dawo da takaitattun labaran duniya
Gaban Faransa Emmanuel Macron ya ce zai shirya wani taron kasa da kasa don tarawa kasar Lebanon kudin tallafi wani karamin jirgin ruwa dauke da bakin haure kusan 40 ya nutse a yankin tekun Murtaniya mutum daya daga cikin su ya tsira a cewar hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya a jiya Alhamis Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa ta yiwu a samu rigakafin cutar COVID-19 nan da lokacin babban zabe da ke tafi kasa da kwanaki 90 kenan. Ina da kwarin gwiwar watakila a samu rigakafin a wannan lokacin abinda Trump ya faɗa manema labarai kenan a fadar White House a jiya Alhamis. A jiya Alhamis gwamnatin Pakistan ta ce wasu da ake kyautata zaton mayaka ne da ke ayyukan su a wajen Afghanistan sun kai hari kan wasu wuraren bincike da ke bakin iyakar kasar inda suka kashe wani jami'in soja tare da jikkata wasu biyu wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen kasar ta zargi jami'an tsaron bakin iyaka na Afghanistan da taimakawa maharan nan take da Afghanistan bata mayar da martani ba
masu saurare da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 7 agogon GMT da Ghana zamu kawo muku wani sabon shirin kafin mu yi sallama ga sakon taya murna ga Alhaji Dallami Alkaleri akan nadin Yusuf Adi Yusuf sarkin samarin alkaliri na farko wanda mai girma sarkin alkaliri Alhaji Muhammad Abdul Qadir zai yi gobe a tabar 8 ga watan Agustan shekara ta 2020 da fatan Allah ya kai riko yanzu kuma madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Cuba Radio Dodo ne da ya hada shirin ya kuma bada umarni ni Murtala Faruk sanin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.